jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani
kai kuma zarki Allah madama ya bai Allah ya fara da sunan Allah madogara mai zama zarki Allah madama ya bai Allah ya fara da sunan Allah madogara mai zama zaki Allah madama ya bai Allah ya fara da sunan Allah madogara ubangijin Allah Allah ya ba mu gabara 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 madogara madalla barakallan gauna mu da wulmano sun baje dai sarakunan tambale waya gaba daya madalla barakallan gauna mu da wulmano sun baje dai sarakunan tambale waya gaba daya madalla barakallan gauna mu da wulmano sun baje dai sarakunan tambale waya gaba daya madalla barakallan gauna mu da wulmano sun baje dai sarakunan tambale waya gaba daya madalla barakallan gauna mu da wulmano sun baje dai sarakunan tambale waya gaba daya madalla mai gadan tambale waya malamin gogo da zanje
so da barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na abari ya huce a wannan safiya ta Asabar ta nake dai da gogan naku assalamu alaikum malami
amin wa alaikum salam usmanu ya sanyin nan
wallahi akwai shi sai a hankali
gaskiya sai a hankali wannan sanyi abin da yake tafiya ya zauna yayi ya mana zaman daram
yayi gaba yayi baya ni abin da yafi ban tsoro ma wannan in akai dan ruwan ruwan nan sai zo ya zama kankara kaga ana zamewa dole
na dani wa kan titi ba
wallahi do sai ka ji kai zaman yan bori duba
gaskiya ne wallahi
dole na nemo mu ne nemo irin takalmin nan mara san me rashin san ta kasa din nan wanda suke da nan su ne
kuri boot kenan
boot din nan da kasa shi kurzu
eh
yan ba haka ba maza za su shawo ya
gaskiya ne
eh to malai wannan wakar da naji lambala ne ko lambola
lambala wali ba
eh to ya
sarki kuma sarkin wakar kasar Tangaliba
oh Tangaliba
yana nan yana waka sosai wallahi
oh yana da kai ma
yana nan da ransa
to sarkin wakar Tangali
yana nan da ransa ma da nan gaba zaka ji akwai wata waka wanda yayi ma Talban Gombe wato gwamnan Gombe na yanzu kenan
nan
Gombe tabbatar da cewa dai har yanzu
inda har yawa dan kwamba to yana da waka eh inda yawa dan kwamba lalle yana nan yana waka kenan Allah ya samu dace. To to barka ka fara mika gaishe ne ko in mika?
To barin fara to da yake na fito da su
sawan. Yawwa bismillah.
Dan bin gaisuwar filan abar ya huce zuwa ga masu sauraron mu Shaibu mai Flowers Kofar Gabas Faki tare da Isu Hundila Faki sai sarkin Faki Alhaji Jafaru Aliyu. Muna mika dan bin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu wato Hajiya Asabi Alhaji Haruna Bibiwa Tarmasuwa da Hajiya Sumaye da Hajiya Gogo Jumata Alhaji Arado da Rumfa a Ashaka. Sai wannan gaisuwar kuma zuwa ga mai sauraron mu Umar Bello Modibbo Wuro Diriji karamar hukumar Akko a jihar Gombe wanda wani bafulatani ne wanda ya kuma wani da wani labari na Ari.
Ari
dan
oh yanzu haka akwai shi a haka
nuri
yana nan a kasa ke
daga ka karanta labarin ka san cewa bafulatani
ne
dan ban gaisuwa zuwa ga Sade Saidu Daura sai gaisuwa zuwa ga mai sauraron mai nasara nasarawa Funtuwa sai gaisuwar Yusuf wato Garba Dauda bin Afan unguwar Jaji a Potiskum tare da wato Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar nan ta murya jama'a jihar Katsina sai din bin gaisuwa zuwa ga Abba Sa'ad Mafuta da fatan kuna nan lafiya ga din bin gaisuwa nan zuwa ga iyalan Malam Muhammad Inuwa Sa'id Maina Maji da kuma iyalan marigayi Alhaji Adamu Abdullahi Bishi waɗanda a jiya Juma'a suka yi auren ƴaƴansu Kabiru Muhammad Inuwa wanda aka san da Uncle Kabiru da Hawwa'u Adamu Abdullahi wanda aka san da sunan mai jidda Allah Ubangiji ya sanya alheri ga wata gaisuwa nan da fata alheri da kuma ta murna zuwa ga wato CP controller na prison kenan Gimba Manu Dumbulwa wanda aka masa ƙarin girma daga mukaminsa na DCP zuwa CP kimanin makonni biyu da suka shige Allah Ubangiji ya taya shi riko muna nika dimbin gaisuwa kuma zuwa ga yan kungiyar murya talaka wadanda suke gudanar da babban taron su a Kwantagora da fatan Allah ya sa ayi taro ga malafiya
amin amin
Usmanu Gareka
to ni ma zan fara ne da sakon taya murna na aure da za a daura wa abokiyar aiki Sabina ta sada so dangi
wanda Sabina ta amarya
amarya yawa za a yi
amma mun sani da yau da waka amarya muka shi ba
ne a zamu wata na bangajiya
ma ban mu makara ba
ma mutu na bangajiya Allah ya kai mu wanda za a daura shi ranar 16 ga watan nan na Fabrairu kenan dura dan juma'a ne zuwa ko
ranar juma'a ne zuwa
yawa Allah ya kai mu za a daura da karfe 3 na rana a Hambalu Hall a unguwar Alkali a jihar Katsina sai mu ce Allah ba da zaman lafiya
amin sunma amin mutukara ba
eh takalmin kaza to wala ira sannan akwai sakon ta'aziyya da nake son yi amfani da wannan dama mu mika na wani shahararren dan jarida Mahmud Baba Ahmad wanda
Allah ya yi haka
suwa jiya wanda kuma tsohon dan jarida ne sananne a kasashen mu musamman
to sai kuwa musamman duk wani dai Bahaushe da
ya san Baba Ahmad gaskiya ne ya ba da gudunmuwa sosai tun daga INTA ne FRC dai ayyukan shi har inda ya bari kafin barin shi duniya a Liberty Radio ne yake aikin sa to sai mu ce
Allah ya kanta
shi da rahama
amin suma Allah ya sa ya huta kuma Allah ya bada
hakuri shekara 74 ya rasu yana wurin shekara 74 ne yanzu haka sai mu ce Allah ya gafarta masa
amin
yawa sannan akwai kuma wata gaisuwar ta'aziyya din ta Alhaji Yusuf Buratai baban harsashen sojin Najeriya wanda shi ma Allah ya masa rasuwa wanda shi ma tsohon soja ne yana cikin ƴan mazan jiya da suka yakin duniya ne biyu sai mu ce
Allah Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta
shi amin to yanzu malam idan zan shiga gaishe-gaishen inda zan fara da malam Musa mai wanki da guga a can lokacin da Kaduna da kuma Hajiya Jummai Bugaje mai sauraron mutum sosai sai malam Duro na Karan Jaba ka san akwai gadar Jaba to kullun sai yana ce kada to Karan Jaba da kuma matarsa Kadi sai mu ce muna musu gaisuwar fatan alheri Allah ya sa an waye gari lafiya sai kuma mu lula kamu shiga shafin mu na majalisar Facebook ta Abare ya huce inda sakon gaisuwar fatan alheri zai je zuwa ga Usman Muhammad Maiduguri da Adamu Gosho da kuma Muktar Kumasi sai Ahmed Bello da Naziru Agama sai kuma Tijjani Musa ya tsofata alherin na bari ya huce zuwa ga Muhammad Sani Jalam da kuma Salis Jibril Musa sai ya tsofata alherin zuwa ga Man Bello da kuma Abubakar Ejiwa gaisuwar fata alherin na bari ya huce zuwa ga Asma Usani Muhammad da Muhammad bin Umar da kuma Usama Muhammad da Hassan Isa Talba sai Isa Musa Garku da kuma Awwal Gombe da baban gida Biji sai ɗan warƙoƙi guda biyu dake hannuna na ƙarshe akwai gaisuwar fata alheri na bari ya huce zuwa ga Ubali Mu'azu Hadija da Abdullahi Muhammad sai Akibun Kwankwasiya da kuma Hajiya Aisha Maman Siddiq sai Usman Muhammad Usman da Umar Bello daga ƙarshe ga fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Bala Baba Sambo da Nuruddin Hayala Sanawa da Shekarau Salisu da Nura Musa Inda da Inuwa Muhammad da kuma Nabila Muhammad Inuwa sai in ce su ne da suka kammala a hannu yanzu Malam Iro sai in ce Allah ta mana ɗaya mu
Duma ta hangalin mata aure ya da to sabo na karwe Duma ta hangalin mata aure ya da to sabo na karwe Duma ta hangalin mata aure ya da to sabo na karwe Duma ta hangalin mata aure ada to sabo na karwe Duma ta hangalin mata aure ada to sabo na karwe Duma ta hangalin mata aure ada to sabo na karwe Duma ta hangalin mata aure ada to sabo na karwe Duma ta hangalin mata aure ada to sabo na karwe Karwe sunduka samare sangwe we na paya 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 Sangwe we na paya sundau ga kae Sangwe we na paya sundau ga kae Sangwe we na paya sundau ga kae
to Malam Iro ma ka ce lalle na ci gaba da waka
yana ne na ci gaba da waka balla ba
eh balla gaskiya waka ta yi dadi sosai kuma ce to Allah ya kiya da basira
akwai wannan labari da nace maka
eh na ji
karanta dai ka san mu fulani ne wa yana so da yace dai labarin ya shafi dan Kanuri ne wato barbari
sai ya rama
eh wato sai ya rama to amma ka karanta shi ma kana iya rama
akan to shi ba ya dawo kan mutum kenan
eh ka san cewa dan uwa ne
eh dangi to ina jin kan
yawa to kamar yadda nace wannan labarin Umar Bello Modibo Wuri Biriji a karamar hukumar Akro a jihar Gombe ya aiko da ta yake labari ne na babarbari mai suna Ari wanda ya je kasuwar Fulani da niyyar yin damfara shi dai Ari bayan da ya isa kasuwa sai bai tsaya ko ina ba sai ga gaban masu sai da kura da nono zuwan sa ke da wuya sai ya sa aka masa damu aka bashi ya ca ka je waye to waye da rubuta ya sha ne sai ce
ya ta a to
an samu
wani abin
da yake to daga nan kawai sai kijingida da bishiyar da ya zauna karkashin ta kawai sai bacci mai nauyi ya dauke shi gashi akwai masu irin sana'ar sa ta sami da damfara cikin kasuwar yana bacci sai wani dan sa ne ya sar ya caje dan kudin da ke jikin sa kaf ya dauke su
yo Allah
baba sai ko sai sun fago ba
yo Allah
shi kuma arbe tashi ba sai da yamma ta yi lokacin da tashi ma kasuwa ta fara watsewa ya sanya hannu aljuhu ya ji babu ko sai sun kobo dai tabbatar an masa sane ne sai ce bari dai ma kawai ya mai da kansa kamar mahaukaci watakila za a taimaka a sanya shi a mota zuwa ya koma garin
su
shikenan kawai sai ya fara ihu yana dage-dage da jefa-jefa a cikin
kasuwa
ba shi a kasuwar akwai irin masu ba da maganin mahaukata
ɗin ya
sa aka damƙo shi ɗaure shi a cikin gidan mahaukata aka fara yi masa magani da aka hura yaji a hanci sai ce ari ne fa baka gane ni ba ko na zo sata shine ko ka kama ni wai na hau kashi ne
wai ba gane ni ba ki yi an ci ya dau da
kai sai ari ne fa baka gane ni
ba da ba abin da zai ce baka sai ka san a maganin hauka har da tsabga to sai kuma na jance shi yaji ya ba ga matsabga shi da shi
subhana
Allah ya janti anji yaji ai kaga ko dole sai ari ne
to amma
kuma Hausar da yake fita bakin ka anya ba danji ne wannan abu ba
a ai kai ma daga jita sani
anya ya juya mun na
ce da yanzu in ka janti ya hauka shi
ya hauka shi gaskiya akwai
kasan jawara
ya tambaya
akwai wani labarin ma wani dan gajeren labarin
yo ba ni ma ba ko dan gajeren
ce wani mai saurare rubuta mana yace wani dattijo ne zai tsallaka titi sai ya nutsu sosai tukunne ya duba kowane bangare bai ga mota ba to amma duk da haka dai ya duba bai ga motan ba baya yadda ya tambayi jama'a da ke kusa da wurin ke bayan Allah ku leka min kan titin nan babu motar da take zuwa ko
da gaskiya shi
yawa ya tambaya aka ce masa baba ai tun ɗan babu mota sai musu ai gara daina tambaya da kyau dan an ce ba a ganin motar ajali
da hasan ta tsoro ita ba shi ta tambaya wallahi gaskiya ne sai dai ka ji karau a da kai na ta fito
ba ga ni motar ajali sai ya shiga ko ya ji ta dauki
sai dai ta soke shi a tashar ta
wallahi
ba Allah ya sa mu ji gari iwani
amin
shi wannan dan gutsi labari dai zan rufe baka da shi shi wannan dan irin malalata magidantan nan ne ma sai ce bane ladan aliki ban labari ne tunan ta dariya wai su shi bai ke fani ne sai matar shi take yi sai ta yi a kullu zo gida yi abinci ta yi shi lafiya lau da dadi shine sai ya zauna ya kwasa to ran nan kawai ta yi abinci dai ashe tana ta kwafa shi tana kallon shi ta cewa ta sai ce kai ai matata ai bala'in san ki nake da na ci abincin nan kin irin wannan girki kawai in ji dadi ya kama ni kin na san ki ta ce musamman ma in na dafa da kudi na ba kama ka tsama sun abinci ka ba din goma nake binka sai loma ta koma sai bai da loma ta ga iwa oye gama dubu goma ake binci kai ta gane to musamman ma in ni na dafa da kudi na ba dole ka kana so ya
wata ya ji dada abinci kore ta sai da ta cika ta yi mai dadi
sai da ta cika ta yi mai dadi wani yana kara fanta ta ji dadin
wani
to an tsuwa ya ta gani
shi ne yayi
shawale ira bari ga haka ka sake bari mu sarara daga cikin wannan
to yayi kyau
yau
ai sama sarki Allah ma da ne akai Allah fara da tuna Allah Ubangijin Allah, Allah ji ba mu damara mu dogara. Ki bar mu ne ni hanyar damara, Ubangijin Allah, ka dogara mu. Yanwa ko me ya zama wahala, mai hakuri mawa. Thank you.
bale tokan gombe ina tuke ne makada maraki tinkasa anje neta maraki tinkasa jiba mai wata mutane kene ma kata maraki tinkasa marata ange neta marata ki tinkasa jiba mai wata mutane kuba ne kaban budurwa kasya te kaban mai ale aji boya wawa ne alwaji baya kiba kaban budurwa kasya te kaban mai ale aji boya wawa ne alwaji baya kiba tangale tolban gombe ina tike ne masu fakin nani a tunin bazun kauce ashe babu tauran da bo a janga turbin tangale tolban gombe tukene babu fakin nani a tunin bazun kauce ashe babu tauran da bo a janga koda wanda farin nani a wane fakin nani a koda wanda farin nani a wane fakin nani a awan kujeran ka sol ba kalan kal da jiyar gombe awan kujeran ka sol ba kalan kal da jiyar gombe ka kauna talare kuma farace farace babu kauna talare kuma fanaje fanaje babu kauna talare kuma fanaje fanaje babu salama da faru diyar gombe salama da faru salama da faru diyar gombe salama da faru tangale tolban gombe mutun Allah ya yi maka albarkatun farko mutun ne kulliyo mi sai farin nani a mutun ne kallon da ba kukan kurciya ne ya fana da gaskiya ya taji da gaskiya kuka fuke ranka kana ta warke dan baiwa yaya ne kai a da shirin Allah yaya ne kai a da shirin Allah babu ta lafiya dan baiwa tolban gombe babu ta lafiya dan baiwa tolban gombe babu ta lafiya dan baiwa durbin tangane tun farko Allah ya baki dabaro aje tun ne gomina da daki daki gomina ka gaba da ya kai bakali baban da ne Allah ya kankaro da kai duniya baza ka ci amana ka zama gari da amanan Allah Allah da ya yi ka, Allah da ya zane ka, ya gani na kari ga amanarsa. Allah da ya zane ka, ya gani na kari ga amanarsa.
Thank you.